الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna 23 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 25 ga watan 2 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 42 a cikin wannan littafi muna dai cikin tattaunawa akan irin yodar da mutanen Kufa suka yi wa Sayyidina Hussein kuma a ƙarshe ya zamto su ne ma suka kashe Sayyidina Hussein mun karanta nasihar da dan uwansa Muhammad bin al-Hanafiya yayi masa yana mai ce masa ya kai dan uwana mutanen Kufa ka san yaudarar su ka san irin yaudarar da suka yi wa mahaifinka ka san irin yaudarar da suka yi wa dan uwanka ina tsoron kada kai ma su yi maka kaman yanda suka yi waɗanda suka gabace ka haka mawaƙin nan Al-Farazdak shi ma dai ya sake gaya wa Sayyidina Hussein mutanen Kufa mutanen Iraki ba mutane bane waɗanda ya kamata a aminta da su kuma dukkan abin da suka faɗa ba gaskiya bane a zahiri suna nuna suna tare da kai amma kuma makamansu za su yi amfani da su ne wajen yakakka don haka wannan abubuwa haka suka ci gaba da gudana aka ci gaba da tattaunawa wajen bawa ainihin wato Sayyidina Hussein shawarar kada ya shiga garin Kufa haka Aliyu ibn al-Hussein wanda aka fi sani da Zainul Abidin haka shi ma yayi fata-fata da su bayan sun zo suna koke-koke bayan an kashe shi yace su waye suka kashe Sayyidina Hussein in ba ku ba sannan mun karanta maganar Ummu Kulthum binti Ali ita ma ta faɗa tace tir da mutanen Kufa me yasa kuka tozartar da dan uwana Hussein me yasa kuka kashe shi kuka wawashe dukiyarsa kuka gaje shi ba dan kuna cikin magada ba kuka ribace matansa a matsayin fursunoni cir da ku Allah wadaranku haka ita ma ce maganganu masu zafi akan mutanen Kufa haka Zainab bintu Ali haka ita ma ta faɗi maganganu makamantan irin waɗannan lokacin da ainihin wato aka zo ana yi koke-koke tace mazanku su suka kashe shi sannan ku kuma mata kun zo kun sa mu a gaba kuna ce mana kuka haka daga cikin su kansu ƴan Shi'a akwai maganganun da muka karanta daga cikin littafansu wanda suka tabbatar da cewa mutanen Kufa su suka yaudari Sayyidina Hussein kuma su ne ainihin wato musabbabin kashe Sayyidina Hussein mun karanta maganar Jawad Muhaddisi shi ma yayi maganganu irin waɗannan wa'anda suke nuna yaudarar da mutanen Kufa suka yi wa ainihin wato sayyidina Hussein, kuma a cikin su aka kashe Muslim bin Aqil bisa zalunci, aka kashe sayyidina Hussein yana jin kishirwa a Karbala wato kusa da Kufa a hannun rundunar mutanen Kufa. Haka Hussein Korani, shi ma mun karanta dan kadan daga cikin tarihin, ko kuma wane ne shi, shi ma yayi bayani makamancin irin wannan na nuna cewa mutanen Kufa su ne da hannunsu wajen kisan sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Haka mun karanta dai wata magana ta shi Hussein Korani, mun karanta maganar Murtada Mutahhiri, shi ma dukkanin maganganun kulasar zancensu yana nuna cewa mutanen Kufa su suka kashe sayyidina Hussein. To za mu tashi maganar wani ciki ma malami ne na Shi'a, wato na tara, shine Kazim al-Ihsai an-Najafi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yace ga wata maganar ita ma daga Kazim al-Ihsai an-Najafi. Qal, yana cewa innal jaysha alladhi kharaja li harbi al-imam al-Husayn radiyallahu an 300,000 kulluhum min ahli al-Kufa laysa fihim shamiyyun wala hijaziyyun wala hindiyun wala pakistaniyun wala sudaniyun wala misriyun wala ifriqiyun bal kulluhum min ahli al-Kufa. Kazim al-Ihsai an-Najafi kala shi ma yace innal jaysha alladhi kharaja, lalle wannan rundunar da ta fito li harbil imam al-Husayn domin yakar sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala an 300,000 wato 3,000 ko yake cewa kulluhum, duk wannan rundunar da suka fito wajen yakar sayyidina Ali min ahli al-Kufa, duk yan Kufa ne, mutanen Kufa ne. Sai yace laysa fihim shamiyun, babu wani mutumin Sham a cikin su, wala hijaziyun, babu wani mutumin Hijaz wato yankin ainihin wato Larabawa, wala hindiyun, babu wani mutumin India, wala pakistaniyun, babu wani mutumin Pakistan, wala sudaniyun, babu wani dan Sudan a cikin su, wala misriyun, babu wani ba Misri a cikin su, wala ifriqiyun, babu wani mutumin Afrika, bal kulluhum min ahli al-Kufa, dukkanin su yan Kufa. Katta jamma'u min qaba'ila shatta, sun yi gangami ne daga kabilu mabambanta, kabilar kaza da kabilar kaza su suka hadu suka bada adadin wannan rundunar, kuma suka zo suka yaki sayyidina Hussein, kuma suka dawo suna kuka suna dukan jikin su cewa an kashe sayyidina Hussein. Na fata an gane, ka ji wannan magana ita ma ta Kazim al-Ihsai an-Najafi. Ka koma cikin wani littafin sa Ashura shafi na 89, zaka ga wannan magana ta Kazim al-Ihsai an-Najafi, wanda shi ma dan Shi'a ne. Na goma shine Hussein bin Ahmad al-Buraqi an-Najafi. Hussein bin Ahmad al-Buraqi an-Najafi, wanda an haifi wannan a shekara ta 1845, ya rasu yana wato a shekara ta 1914. Wannan Hussein ibn Ahmad al-Buraqi an-Najafi yake cewa qala al-Qazwini, Qazwini ya ce wa mimma nuqima ala ahli al-Kufa, yana daga abinda ake tuhumar mutanen Kufa, annahum ta'alul hasana, sune waɗanda suka soki al-Hasan bin Ali radiyallahu an, wa qatalul Husayna, su suka kashe sayyidina Husayn radiyallahu ta'ala an, ba'da an istada'uhu, bayan sun gayyace shi suka yi masa shigo shigo ba zarfi, suka nuna suna tare da shi za su mara masa baya, su ne waɗanda suka soki dan uwansa al-Hasan da mashi, sannan a cikin su su din ne dai suka kashe sayyidina Hussein bayan sun gayyace shi. Inji Hussein bin Ahmad al-Buraqi an-Najafi, ka koma cikin littafin Tarikhul Kufa shafi na 113. Akwai wani shi kuma wato na 11, Muhsinul Amin. Muhsinul Amin yake cewa thumma baya al-Hussein min ahli al-Iraqi 20,000, mutum 20,000 ne suka cikin mutanen Iraki suka yi wa sayyidina Hussein mubaya'a, suka nuna suna tare da shi, gadaru bihi amma suka yaudare shi wa kharaju alaihi suka kuma fito suka yake shi wa bai'atuhu fi anaqihim mubay'ar sa fatana wuyansu faqataluha amma suka kashe shi aka wannan magana shi mata Muhsinul Amin ya nuna cewa mutanen Iraki to akan me suke zagin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da Uthman ba ma sanan su mutanen Iraki ne ba sa ciki duk wannan magana da suke yi akan an kashe sayyidina Hussein an kashe sayyidina Hussein waye ya kashe sayyidina Hussein wa'anne mutane ne suka kashe sayyidina Hussein kaji ɗaya daga cikin su Kazim al-Ihsayi an-Najaf ya ce babu mutumin Hijaz a ciki babu mutumin Iraki mutumin ainihin wato abin nan Misra a ciki ba mutumin Sham a ciki ba mutumin Pakistan a ciki ba Sudan ba ma mutumin Afirka ko guda daya a cikin wa'anne suka kashe sayyidina Hussein ka koma cikin A'yanu Shi'a mujalladi na 1 shafi na 26 man bashara qatl al-Hussein wane ne ya jibunci kashe sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala an al-mashhur fi kutubi ahli as-siyar wat-tarajim abinda yafi shahara a cikin littattafan malaman sira da kuma malaman da suka yi rubuce-rubuce akan tarjuma ta tarihi da kuma sunayen mutane annalladhi bashara qatl al-Hussein sun ce wanda ya jibunci ko suka jibunci al'amarin kashe sayyidina Hussein rajulani mutum biyu ne kuma su ne Sinan ibn Anas an-Najafi da kuma Shamir ibn Dhiljawshan wayannan ana ganin su suka mubasharanci kashe sayyidina Hussein kuma in ba ku manta ba wannan Sinan bin Anas an-Najafi an-Nakhai kai in kun tuna shine wanda aka ce shine wanda ya soki sayyidina Hassan a baya kun tuna to da shi da kuma har yanzu ya soki dan uwan Hussein bai daddara ba kuma da shi dai da shi da Shamir ibn Dhiljawshan su suka hadu wajen kashe sayyidina Hussein wallazi tawalla kibrahu huwa Ubaydullah ibn Ziyad amma wanda ya jibunci laifi mafi girma a cikin su wanda ya jibunci fara kwaza kashe sayyidina Hussein huwa Ubaydullah ibn Ziyad shine Ubaydullah ibn Ziyad wa Ubaydullah wa Shamir kana min shi'ati Ali Ubaydullah ibn Ziyad dinnan da Shamir ibn Dhiljawshan duk fa suna cikin magoya bayan sayyidina Ali suna cikin waɗanda suke tutiya suke tinkahon su masoya sayyidina Ali ne magoya bayansa ne amma su ne kai tsaye bayan yaki yayi yaki su aka gano su suka dauki makami suka kashe sayyidina Hussein dan gidan sayyidina Ali Ubaydullah ibn Ziyad zakara Dusi fi kitabi Ad-Dusi ya faɗa a cikin littafinsa Firrijal wato a cikin littafinsa Ar-Rijal ya ambaci cewa Ubaydullah ibn Ziyad wa'addahu da ya tashi kawo tarihi da tarjumar Ubaydullah ibn Ziyad shi wannan dusi din a cikin littafinsa Ar-Rijal wato littafin da yake magana akan mazaje da tarihin su da ainihin al'amarin da ya shafe su wa'addahu shi dusi ya lissafa Ubaydullah ya kirga Ubaydullah ibn Ziyad min ashabi Ali yana cikin magoya bayan sayyidina Ali Shamir ibn Dhiljawshan shi kuma Shamir ibn Dhiljawshan din nan qala an-namazi an-namazi ash-shahrudi shi ma yayi magana an Shamir game da Shamir yace wa kana yawma siffina ran da akai yakin siffin tsakanin sayyidina Ali da Muawiya fi jaishi amirul mu'minina radiyallahu anhu yana cikin rundunar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ka koma cikin mustadrakatu ilmi rijal al-hadith na al-allama Ali an-namazi ash-shahrudi muassisa wato muassasatu nashr al-islami sannan kuma ainihin wato ka duba a hijira ta 1425 a mujalladi na 4 shafi na 220 tarjuma ta 6899 to duk in kai kulasar wannan zancen waye kashe sayyidina Hussein na'am su ne mutanen Kufa, mutanen Sham su suka kashe Sayyidina Husayn. Na fata an gane. Al-mabhath ar-rabi', sai mabhathi na hudu, mawqifun nasi min qatl al-Husayn, matsayar mutane game da kashe Sayyidina Husayn. Mutane sun kasu kashi nawa game da kashe Sayyidina Husayn? Mawqifun nasi min qatl al-Husayn, la shakka wala rayba anna maqtal al-Husayn radiyallahu an kana min al-masa'ib al-azima allati usiba biha al-muslimun. Yake cewa ainihin wato babu kokonto, babu shakka ko ta baba, anna maqtal al-Husayn radiyallahu an, lalle kashe Sayyidina Husayn radiyallahu anhu kana min al-masa'ib al-azima, ta kasance daga cikin manya-manyan musibu, allati usiba biha al-muslimun, wadda aka jarabci al-umman musulmi da ita. Lalle kisan Sayyidina Husayn ba karaman musifa bace, ba karamin bala'i bane da aka jarabci al-umman musulmi da shi. Falam yakun ala wajhi al-ardi ibnu binti nabiyyin gairu, a lokacin babu dan wato a ban kasa, babu dan yar wani annabi da aka yi masa irin wannan ta'addancin in ba Sayyidina al-Husayn ba. Qutila mazluman radiyallahu an, an kashe shi bisa zalunci, Allah ya kara masa yadda. Wa an ahli baiti, an kashe iyalan gidansa, kamar yadda mun karanta a baya, ƴaƴansa da yawa su ma sun samu shahada a wannan ainihin wato yaki. Wa qatluhu bin nisbati li ahli al-ard, lalle kisan Sayyidina Husayn game da mutanen duniya, min al-muslimina, cikin musulmi, musibatun, wannan musiba ce. Wa fi haqqihi, ko da yake a haƙƙin Sayyidina Husayn, shahadatun, shi kuma shahada ya samu. Wa karamatun, karama ce. Wa rafu darajatin, da daukakar daraja. Wa qurba min Allah, da kusanci da ya samu daga Allah. An fahimta? Haythu ikhtarahu lil akhirah, tunda Allah madaukakin sarki shi ya zabe shi, lil akhirati, zuwa lahira. Wal jannatin na'im, ya kuma zabe shi wajen sanya shi a cikin aljannan ni'ima, badala hadhihi dunya al kadira, a madadin wannan duniya gurbatacciya. Na fata an gane ma'ana wannan. Mu kam akwai takeici, akwai bacin rai, akwai rashin jin dadi, dan musiba ce ba karama ba a ce kamar al-Husayn, jikan manzon Allah, dan gidan nana Fatima da Ali, a ce an yi masa kisa irin na wulakanci, kisan gilla irin wannan. Lalle ba karaman musiba bace. Amma shi game da shi Sayyidina Husayn babu ta bacin rai ko takeici game da hanyar da ya tafi a kaita, domin ya samu shahada, ya samu karamci, ya samu daukakar daraja, ya samu kusanci zuwa ga Allah, tunda Allah ya zabe shi, ya dauke shi zuwa lahira, ya zabe shi, ya kai shi zuwa aljanna a madadin wannan duniya da ta cika da gurbata. Da haka shi canjin da ya samu madalla da wannan canji, an dauke shi daga wannan duniya rikitacciya, wannan duniya gurbatacciya, an tafi da shi zuwa lahira, daga nan zuwa aljanna. Da haka shi babu bakin ciki tattare da shi. Wa nahnu naqul, mu kan muna cewa laitahu lam yakhruj, mu a irin tunani irin namu, cewa muke ina ma dai bai fito zuwa Iraqin nan ba, a ce kawai rasuwa yayi irin rasuwar da kowa yake yi, ba irin wannan ba. Mun so mun yi burin, ina ma dai lam yakhruj, Sayyidina al-Husayn bai fito ba. Walidhalika nahahu akabirus sahaba, dan haka ne manya-manyan sahabbai suka hane shi fi zalikal waqti, a wannan lokaci. Bal bi hadha al-khuruj nala ulaika dhalamatu tughatu min sibdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bal ma da wannan fitowa ta Sayyidina Husayn, wayancan az-zalimai, yan ta'adda masu ketare iyaka, suka samu dama daga jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta qataluhu mazluman shahida, har suka samu damar kashe shi bisa zalunci a matsayin wanda ya shahada. Wa kana fi qatlihi min al-fasad alladhi ma lam yakun yahsulu law qa'ada fi baladi, game da kashe shi an samu barna wadda da ba dan ya fito ba da zaman sa yayi a garin su to da wannan barnab bata faru ba walakinahu amrulllah tabaraka wa ta'ala ma qaddara Allah tabaraka wa ta'ala kana walau lam yasha innasu da bai fito ba da yana zauna a cikin garin su wannan ta'addanci da bai faru ba amma al'amrulllah tabaraka wa ta'ala al'amarin daga Allah ne tabaraka wa ta'ala ma qaddara Allah tabaraka wa ta'ala kana abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa bawa shi yake kasancewa walau lam yasha innasu koda mutane ba sa so ita sha'anin alqada'u wal qadar ba neman zabin ka ko shawara ka ake ba alqada'u wal qadar haka Allah ya hukunta haka ya kaddara ba mai iya kankarewa ba mai iya canzawa babu mai iya hanawa kowa kuma da irin tasa kaddara shi sayyidina Hussein irin tasa kaddara kenan Allah ya kara masa yadda wa qatlul Hussein kashe sayyidina Hussein laysa bi a'zama min qatlil anbiya ba fa shine yafi girma ba da kashe annabawa kar ku manta a tarihi har annabawa da Allah ya aiko manzanni an kashe su da aka kashe sayyidina Hussein ba shi bane yafi girma sama da kisan annabawa wa qad quddima ra'su yahya bin zakariya salawatullahi wa salamuhu alayhi maharan li baghi an fa gabatar da kan annabi yahya dan gidan zakariya salawatullahi wa salamuhu alayhi an gabatar da shi a matsayin wato kaman kace sadaki na wata karuwa da kan annabin Allah annabi Zakariya tsunko kansa shine ya zama kaman lada ko tukwicin da aka yi wa wata karuwa annabi Yahya kai annabi Yahya wa qad quddima ra'su Yahya bin Zakariya gabatar da kan annabi Yahya aka yanko kan aka tsinke shi aka gabatar da shi maharan a matsayin lada ko tukwici ko kudin da aka biya wata karuwa wa kutila Zakariya haka baban nasa ma annabi Zakariya shi ma haka aka kashe shi wa kadhalika kutila Umar kar ku manta an kashe sayyidina Umar wa Uthman an kashe sayyidina Uthman wa Ali shi kansa mahaifin sayyidina Hussein din Ali ibn Abi Talib shi ma bai tsira ba shi ma an kashe shi wa haula'i kuma wayannan mutane kulluhum dukkanin su afdalu min al-Hussein duk sun fi sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhum wa anhu Allah ya yadda da su ya yadda da shi falizalika to idan har an kashe irin waɗannan manyan bayin Allah kisa irin na ta'addanci kisa irin na gilla an kashe annabawa an kashe manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na hannun damansa daga ciki har da mahaifin sayyidina Hussein kuma ko shakka babu wayannan manyan bayin Allah sun fi sayyidina Hussein falala falizalika dan haka la yajuzu lil insan malai yace baya halatta ga mutum idza tadhakkara maqtal al Hussein idan ya tuna da an kashe sayyidina Hussein an ya koma bil laqmi washakki wa ma shabaha zalika ba daidai bane da zaran mutum ya tuna da kashe sayyidina Hussein ya kama zabga wa kansa mari ya dinga tsatsaga kayansa da abin da yake kama da haka wai dan ya nuna takaicin kashe sayyidina Hussein kafin kashe sayyidina Hussein kaji an kashe annaba wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun kathirun fama wa'anu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wa ka ayyin min nabiyyin qutil a wata qira'a an fahimta annabawa nawa aka kashe sannan in ka shigo cikin sahabban gashi kai ka san dai bai fi mahaifinsa falala ba ko to shi ma mahaifinsa kashe shi akai an kashe sayyidina Umar an kashe sayyidina Uthman an kashe sayyidina Ali radiyallahu anhum da haka ba daidai bane tuna sayyidina Hussein ya zama rana tunawa da shi ranar da mutum zai dinga dukan kansa yana sara wa kansa makami yana zubar da jini daga jikinsa yana tsaga kayansa da abin da yake kama da haka dan nuna takaici wa bakin cikin kashe sayyidina Hussein bal ba haka yake kamata ba kullu hadha duk waɗannan abubuwan na nuna alhini ko takaici lalle abin bai yi wa musulmi dadi ba kamar yanda mun gabatar da bayani kowa ya shiga cikin musiba kuma duk wanda ko yanzu aka karanta wannan tarihin sai mutun yaji takaici sai mutun yaji bakin ciki sai mutun yaji ba dadi amma ko kaji haka to ba za ka yi abin da kuma shari'a ba shi tace kai ba kullu hadha dukkan nuna alhini ko ko ainin damuwa ta irin wayancan hanyoyin manhiyun anhu shari'a ta hana fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakan al-husainin da kansa kale yace laysa minna man ladama al-hududa wa shaqqa al-jiyuba wa da'a bid'a al-jahiliyya kakan sayyidina husain ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya cikin mu baya tare da mu baya cikin mabiyan mu bai cikin mai riko da sunnan mu wanda ke zabga wa kan samari ya dinga dukan kumatin sa yana tsaga wuyan rigarsa yana ihu da kururuwa da kwarmato irin na jahiliya dan nuna takeici ko bakin cikin rasa wani cikin mutane wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ka koma cikin Kitabul Janaiz babu laysa minna man shaqqal jiyuba hadithi mai lamba ta 1294 haka sahihu Muslim cikin Kitabul Iman babu tahrim darbil hudud hadithi na 103 wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma cewa ana bari'un min as-saliqa wal haliqa wash-shaqqa manzo Allah ce ba ni ba as-salika mai daga murya tana kururuwa saboda ta shiga cikin musiba annabi ya ce ba ni ba ita ba ita ba ni wal halika manzo Allah ce ba ni ba mai aske kanta saboda ta nuna cewa tana cikin takeici tana cikin bakin ciki tana cikin damuwa washaqa annabi ya ce ba ni ba mai tsatsaga kayanta tana yaga kayanta tayi kama da mahaukaciya dan nuna takeici ko alhinin wata musiba ko jarabawa da Allah ya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba masu irin wannan sufofin wannan hadithin Imam al-Bukhari cikin Kitabul Janaiz ya ruwaito shi babu ma yunha min al-halqi inda al-musiba hadithi na 1296 haka sahihu Muslim Kitabul Iman babu tahrimi darbil qudud wa shaqqil jiyub wa da'a wa du'ain bid'awal jahiliya hadisi mai lamba ta 140 da kuma 167 wasalika malin zai fassara waɗannan kalmomi sai ya ce as-salika allati tasihu ita ce wanda take kururuwa take kwarmato wal halika ita kuma halika allati tahliqu sha'raha ita ce wanda take aske gashin kanta an gama ta da kwalkobo ko ta yi kwaskwas ta cire gashin ta yanda mata suke riri ta gashi suke san gashi amma a waye gari ta cire dan ta nuna cewa yanayin da take ciki da zai sa duk yanda take kaunar gashi take masa hidima take san sa amma gashi ta aske yana tana nuna mutane lalle ta shiga cikin bala'i to duk wanda take yi wa kanta aski saboda ta shiga cikin wannan musiba ita ce annabi ya ce ba shi ba ita washaqa allati tashqu thiyabaha mai ashaka ita ce kuma wanda take tsatsagawa ta kuma yayyaga kayanta Allah ya kiyaye wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innan na'ihata idza lam tatub fa innaha tulbasu yawmal qiyamati dir'an min jarabin wa sirbalan min qatranin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innan na'ihata lalle mai kukan kera mai kuka wiwi lokacin da ta shiga cikin musiba lokacin da aka jarabce ta da rasuwar wani idza lam tatub idan bata tuba ba ta mutu a haka fa innaha lalle ita tulbasu yawmal qiyamati za a tufatar da ita ranar alqiyama dir'an min jarabin riga ta kazuwa wa sirbalan min qatranin da wando na narkakkiyar dalma balbalin bala'i kenan Allah kiyaye ka san kazuwa dai wannan ciwon da yake fufutowa abin nan ko riga ta shiga ciki ta makalkale baka gani almajirai da suna yin sa ko da wanda baya abin nan ai to za ka ga in aka zo cire riga ma sai an dindima ruwan dumi ana zuba ana bambarewa a hankali amma yaro yana kuka shi yasa aka ce za a yi wa mutum riga ta kazuwa ma'ana duk jikin sa zai zama kazuwa to kazuwar da riga ma tana zama mata musiba in ta kama wajen bambare ta to ina ga kuma bayan kazuwar a balbala wa mutum narkakkiyar dalma a jiki kuma a wuta saboda kawai tayi kuka tayi ihu lokacin mutuwa ko lokacin wata musiba annabi ya ce in bata tuba ba to ga irin musibar to addinin da yake jan kunne game da irin waɗannan halaye da ɗabi'u shi zai goyi bayan saboda wani ya rasu ko ya mutu ko ya yi shahada saboda girman sa da darajarsa, shikenan kuma duk shekara a dinga tunawa, ana jiwo jiki ciwo, ana kuka, ana ainin ihu da sauransu. To an ji abinda kakan Sayyidina Hussein radiyallahu anhu ya faɗa. Wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito cikin Kitabul Janaiz, babu tashdidi fi niyaha, baban da yazo na ba a yi sassauci ba game da kukan kera saboda mutuwa ko musiba. Hadithi na 934. Fal wajibu ala al-muslim, to yanzu menene wajibi akan musulmi? Inda wannan koke-koken addini ne, to yanzu da mu ma rauni ya dawo danye, wannan tarihin da muke karanta da ba za mu gama ba sai mun tabarkewa da kuka, kila karatun ma ya kiyuwa saboda kuka za mu tai. Abinda ya hana idanunmu ya ta zubar da hawaye mai ta barkewa da kuka wayannan hadisan na Annabi sallallahu alaihi wasallam, da haka ba addini bane wannan. Fal wajibu ala almuslim idha ja'at amsal hadhihi almasa'ib, abinda yake wajibi akan musulmi idan misalan wato ire-iren wayannan musibin in suka zo, an yaqula kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala, ya fadi kaman yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wannan shine abinda Allah ta'ala ce, sune wayanda idan musiba ta same su ba kuka suke ba, ba yayya ga kayan su suke ba, ba aske kansu suke ba, ba saran kansu da makami suke ba, ba zage zage da la'anta suke ba, qalu cewa suke inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lalle ga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma. Suratul Baqara aya ta 156, mauqifun nasi min qatlil Husayn, wai in menene matsayar mutane game da kashe Sayyidina Husayn. Malai yace annasu fi qatlil Husayn ala thalathi dawa'ib, mutane game da kashe Sayyidina Husayn sun kasu kungiyoyi uku. Ka bude kunnan ka ji kai a wace kungiya kake game da kashe Sayyidina Husayn, an kasu kungiya ko jama'a ta dare gida uku. At-ta'ifatul ula, bangare na farko game da kashe Sayyidina Husayn, ya rauna suna ganin annal Husayna, shi fa Sayyidina Husayn din nan kutila bi haqqin, daidai akai da aka kashe shi. Kaji wata musiba kuma, akwai wanda su kashe Sayyidina Husayn ya musu daidai, sun ce an kashe shi bi haqqin, ya cancanci kisa da gaskiya, kashe shi da akai an yi gaskiya. Wa annahu kana kharijan ala al-imam, domin shi ma ya zama dan tawaye, shi ma tawaye yayin shugaba, ai ba shi bane shugaba, Yazid ibn Muawiya shine shugaba, an masa mubaya'a, shi kuma yazo yayi tawaye. Wa arada an yashukka asal muslimina, kawai yayi nufin ya raba kan musulmi ne. Wa qalu, suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kaji hadda hujja da hadisi, suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ja'akum, duk wanda yazo muku, wa amrukum ala rajulin wahidin, ala rajulin wahidin, al'amarin jagorancin ku yana hannun mutum daya, sai wani yazo muku, yuridu an yufarrika jama'atakum, yake so ya tarwatsa kan ku, ya raba kan jama'ar ku, faqatuluhu, manzo Allah yace ku kashe shi ka'inan man kana, kowane ne shi. Sai suka yi hujja da wannan hadisi, suka ce da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda al'amarinku kuna tafiya lafiya a karkashin jagoranci guda daya, sai wani yazo ya zaballe ya zama dan tawaye, yazo zai raba kan jama'ar ku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe shi, kowane ne shi. Wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito cikin Kitabul Imara, babu hukumi man farraka amral muslimina wa huwa mujtami'un, hadithi mai lamba ta 1852. Wal Husayn, da aka karkashin wannan hadithin, su wannan jama'ar ko wannan kungiyar sai suka ce Sayyidina Husayn arada an yufarrika jama'atul muslimina, ba wani abu yake nufi ba face raba kan jama'an musulmi. War rasul sallallahu alaihi wasallam qal, manzon Allah kuma ya ce ka'inan man kana, kowane ne shi, kaga kenan koda jikansa ne. Uqtuluhu, ku kashe shi, fa kana qatluhu sahihan, dan haka kashe shi da akai an yi daidai. Na fata an gane. Wa hadha qaulun nasiba, wannan ka san masu wannan kungiyar, wannan masu wannan aqidar, su ake kira nasibawa. Ka san ba mutum ɗaya daga cikin ƴan wannan kungiyar anan. ko ko wanda yake gani an yi daidai kashe sayyidina Husain anan nasibawa sune waɗanda suka sawa ahlul baiti ƙahon zuƙa na tsada su ake kira nawasi na fata an gane alladhina yubghiduna al-husayn wanda dama su ba sa san husayn suna kin sayyidina husayn bin ali radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu wa an abihi Allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa duka su ba sa san sayyidina husayn da haka suna ganin kisan gillan nan da aka yi wa sayyidina husayn kisa na rashin kirki da rashin kyautawa an yi daidai a ta'ifatu thaniya to ga kuma kungiya ta biyu nan dai naji dubba ma ciki wannan ta farkon to bari mu ji ta biyu qalu suka ce huwal imamu alladhi tajibu da'atu suka ce ina ai shine ma shugaban da ya wajaba ai masa da'a wa kana yajibu an yusallama ilayhi al-amr domin ya kasance ai dama wajibi ne ma a sallama a miƙa masa al'amarin dan shi ya cancanci wannan al'amarin na jagorancin wa huwa qaulu shi'a wannan sunayen shi'a su a wajen su dama sayyidina Abubakar kwatai Umar kwatai Uthman duk ba su cancanta ba dama su sun ce ahlul baiti sune a haƙu da jagoranci da haka su a wajen su sayyidina Husayn yana kan daidai sayyidina Husayn shi ya cancanta ya zama khalifa ba Yazid bin Muawiya ba dan haka abinda sayyidina Husayn yayi daidai ne wajibi ne ma a yi masa da'a kuma wajibi ne a miƙa masa a yi masa mubayar khalifanci wannan ma ba ma cikin wannan tafiyar ko at-ta'ifatu thalitha to muna nan insha Allah eh dan kar a fice ba mu je inda muke ba ko eh muna nan insha Allah eh insha Allah tunda an ce gaba ɗaya mutane mallan ya raba sai ya ce gida uku ne game da kashe sayyidina Husain to mun ji na farko dai ba ma ciki na biyu ma ba ma ciki to sai ya ce at-ta'ifatu thalitha jama'a ta uku وهم اهل السنه والجماعه سوني اهل السنه والجماعه قالوا سي سكاچي قتل مظلوما ان كش سيدنا حسين بس ظالنچي ان ظالنچي سيدنا حسين كسان دا اكاي مسا ان ظالنچي شي ان يي ظالنچي وجن كسانسا ولو لم يكن متوليا للامر كودا يكي با شي بني شوغبا اي لم يكن اماما كودا يكي با شي بني جاغورا ba shi bane shugaba amma fa duk da haka kisan da aka yi masa an yi kisa ne bisa zalunci an zalunce shi wala qutila kharijiyan sannan kisan da aka yi masa zalunci ne ba an yi masa kisa bane dan shi dan tawaye ne da sayyidina Husain ba dan tawaye bane ba tawaye ba bal qutila mazluman shahida ahlus sunnati wal jamaa suka ce an yi masa kisa irin na zalunci kuma yayi mutuwar shahada kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-Hasan wal-Husainu sayyida shababi ahli al-janna manzon Allah yace da al-Hasan da al-Husain wayannan sune sayyida shababi ahli al-janna sune shugabannin samarin al-janna wannan hadithin ka koma cikin ainihin wato Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin Kitabul Manaqib babu manaqibul Hasan wal-Husain hadithi na ainihin wato 3768 akwai rakam da muka tsallake a can baya ko game da ainihin wato nasib nawasib ko yace annasiba humul ladina nasabu aliyan wa ahla baitihi alada wato annasiba sune wayanda wato suka sanya kahon zuka da karan tsana ga sayyidina ali da iyalin gidansa wayannan su ake kira nasibawa kaga wayancan na farkon kenan ba sayyidina Husain kai suke ki ba sayyidina Ali da dukkan wato ƴaƴan sayyidina Ali to dukkanin su suna wasif ba sa san su wadhalika mala yace abinda yasa haka annahu arada arrujua abinda yasa muka ce an kashe sayyidina Husain zalintar sa akai bisa zalunci aka kashe shi kuma yayi shahada abinda yasa ai annahu arada arrujua sayyidina Husain ai yayi nufin komawa aw dhahaba ila yazida ko kuma yayi nufin ya tafi zuwa wajen Yazid ibn Muawiya fi Sham a kasar Sham walakinnahum mana'uhu sai dai wayannan da suka kashe shi su suka hana shi hatta yasta'thira libni Ziyad har ainin ista'thara ya miƙa wuya ibn Ziyad wato ya ribace shi ya ce a bashi dama zai tattara jama'arsa ya koba ya je wa sayyidina Yazid bin Muawiya mubaya'a, suka ce basu yadda ba. Mun karanta a baya ko? Sai malai ya ce bid'atani muhdathatani, bid'atani mubtada, muhdathatani khabarun li mubtada. Jumla ta cika kenan. Wasu bid'o'i guda biyu da aka kirkira. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بعد مقتل الحسين باين أنكش سيدنا حسين رضي الله عنه أحدث الناس بدعتين. متاني سن كركر بدؤو إيغو دابيو. متاني سن فارد وس بدؤو إيغو دابيو. الأولى بدعة فرقو بدعة الحزن والنوهي يوم عاشوراء. Bid'a ta farko da mutane suka kirkira shine bid'ar takaici da bakin ciki da koke-koke ranar Ashura, minal ladami na abin da ya shafi dukan jiki, was surahi da kururuwa, wal buka'i da kuka, wal adashi da kin shan ruwa mutun yi ta fama da kishi, wa inshadil marathi da waƙe-waƙe irin na nuna alhini ko damuwa, wama yufdi ilayhi zalika, da kuma abinda hakan ke bayuwa zuwa gare shi, min sabbi salafi na zagin magabata, wa la'anihim da tsine musu, wa idkhali man la dhanba lahu da shigar da ma wanda ba shi da zunubi, ma'a zawid dhunubi tare da masu zunubi, hatta yusabba as-sabiquna al-awwalun. A irin wannan rana ta Ashura zaka ji har as-sabiquna al-awwalun cikin sabon manzon Allah ana zagin su, wanda lokacin da aka kashe sayyidina Husain ba sa na fata an gane. Amma wasu sun dauki wannan rana, ranar da za su yi ta kuka, su yi ta bakin ciki, su sa bakaken kaya da bakar aniya, su yi ta kewaye gari, suna marin jikinsu, suna ihu, suna waƙe-waƙe, suna ainihin wato aibatawa da tsinuwa da la'antar waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba cikin magabata. Wato qurau akhbaru masra'i, kaji kuma ana yau ana ta karanta labarin gurin da aka kashe shi da yanda aka kashe shi, shine masra'i. Allati kathirun minha kadhibun, wanda dewa daga cikin labaran da ake fada game da kashe sayyidina Husain da inda aka kashe shi ƙarya ne. Wa kana qasdu man sanna zalika, kun san manufar wa'inda suka sunnanta wannan abin ranar Ashura, fatuhu babil fitna, dan su bude kofar fitina, wal furqati da raba kai, wato wal furqati bainal umma, da raba kan al'umma. Wa illa in ba wannan ce manufar ba, fama ma'ana an tu'ada hadhihi dhikra fi kulli am, menene hikima, ina ma'anar maimaita wannan abu, tunatar da wannan abu kowace shekara, ma isalati dima tare da zubar da jini, wa ta'zimil madi da kamba ma abin da ya riga ya wuce, wa ta'alluqi bihi da makalkalewa da shi, wal iltisaqu bil qubur da makalkalewa da damfarewa kaburbura. Me amfanin duk shekara in wannan rana ta zagayo sai an yi haka? Wannan bid'a ce. Athaniya, bid'a ta biyu kuma, akwai wanda su kuma sun dauki ranar Ashura bid'atul farhi was surur, su kuma ranar bid'ar da suka kirkira ita kuma sai suka dauke ta ranar farin ciki da murna, shine ake cewa ranar cika ciki ko ranar cin jela ko har ajiye ta ake ta sallawa sai irin wannan ranar. Da haka magidanta za ga a ranar an siyo kaji, an siyo kaza, an yi sabon kaya ma inda dama an yi kaza. Duk da cewa al'ummar mu yawanci ba su san me yasa, kawai an dauka wata al'ada ce ta Mallam Bahaushe, cika ciki. To yau kaji wannan cika cikin kaman murna, kana cikin masu murna da kashe sayyidina Husain. Kaga kenan wasu sun dauke ta ranar bakin ciki, wasu kuma su kuma sun dauke ta ranar murna da farin ciki. To dukkan guda biyun bid'o'i ne, da wanda zai bakin ciki yayi kuka ya zubar da jini yayi ta dukan jikinsa, da wanda zai dauki ranar dinka sabon kaya, ranar yalwata wa iyali, ranar cin nama, ranar kaza siyo lemon kwalba a rarraba, wannan shi ma wata bid'a ce sabuwa da aka kirkira game da kashe sayyidina Husain. Wa tawzi'ul halwa hadda rarraba alawa, ga mutum wani ya danganta wani alawarsa mai tsada, wani kuma mai arha, ai ta rarrabawa, wani ya dauka alheri ne. Wattausi'ati 'alal ahli da yalwata wa iyali, yawma maqtalil husain, ranar kashe sayyidina Husain.
wa kanatul kufa biha qaumun, a cikin garin kufa ya kasance akwai mutanen da minal muntasirina, suna daga cikin masu taimako da goyen baya li alil bait, ga wato ahlul bait. Wa kana ra'suhum al mukhtar bin abi ubayd, wanda suke da'awar suna goyen bayan ahlul bait, suna san ahlul bait, shugaban su shine mukhtar bin abi ubayd al mutanabbi al mutanabbi'a al kadhdhab, mai da'awar annabta din nan. Shi kaji tabargazar sa ma ba karama bace, kuma yazo yayi maja yace shi ma yana san ahlul bait. Na fata an gane. Ubaidullah wato al-Mukhtar bin Abi Ubaid ya shi ma yayi da'awar annabta. Al-Kadhdhab makaryaci, wa qaumun, akwai kuma wasu mutane minal mubghidina li alil bait, kuma da a garin Kufa din. In irin wannan rana ta zagayo, yanda kake ganin ana nuno wasu suna dukan jikin su, suna fasa jikin su da makami, suna kaza suna kaza, to in ka je wani gurin kuma zaka tarar su kuma suna tarar raba alawa, ana shan shayi, ana raba lemo, ana cin abinci, ana yalwatawa iyali, su kuma makiya ahlul bait ne, suna goyen bayan abin da aka yi wa sayyidina Hussein wal iyazu billah. Wa minhum al Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, daga cikin su hadda Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Wa la turaddu al bid'atu bil bid'a, ai ba a maida martani wa bid'a da bid'a. Idan wani yazo da bid'a, sai kai ka zo da sunna, sai ta kurmushe ta, ta danne ta, ta wanke ta, ta kawar da ita. Amma wani ba zai bid'a kace to ai mu ma bari mu dinga yi, tunda su sun yi bid'a kaza, to mu kuma bari mu yi akasanta. Misali, wayancan sun kirkiro bid'ar takeici da bakin ciki, wani shi kuma yace to tunda an ce ba kyau wannan, to mu kuma bari mu yi akasan su, sai kuma su kuma sai su kirkiri bid'ar murna. To mala yake cewa ba a yin raddin bid'a da bid'a, bal turaddu bi iqamati sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ana yin raddin bid'a ne ta hanyar tsaida sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, al muwafiqati li qawlihi ta'ala, wadda ta daidai da fadin Allah ta'ala, alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wato wannan ita ce, wato shine daidai, wancan bid'a ce, wannan bid'a ce, karka shiga kowanne daga ciki, karka shiga cikin masu yawo a gari da dukan jiki da kuka da tsine-tsine da la'anta da zage-zage, karka shiga wannan, karka shiga cikin kuma masu murna da takeici da sunan wai ranar cika ciki, karka shiga cikin wannan. Ka zama cikin wayanda ranar Ashura kawai azumi zaka yi, ka yi addu'o'i, ka yi wa kanka addu'a, ka kuma roƙawa magabatanka gafara, sannan ka yawaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita ce idan musiba ta same ka, amma ka tuno ranar ce aka kashe sayyidina Hussein, to inna lillahi zaka dinga yi. Na fata an gane. Sai mu tashi al-mabhathul khamis, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.